tambaya ta 11 ka karanta suratul kausar kuma ka fassara ta. Amsa, suratul kausar da kuma fassarar ta da sunan Allah mai rahama mai jinkai, lallai ne mu mun baka alheri mai yawa, saboda haka kai sallah domin ubangijinka kuma ka soke baiko, wato soke raƙumi, lallai mai aibanta ka shine mai yankakkiyar albarka. Suratul Kautsar aya ta 1 zuwa ta 3. Fassara, lallai ne mu mun baka alheri mai yawa, lallai mu mun zo maka ya kai wannan manzo da alheri mai yawa, daga cikin sa akwai ƙoramal al-kausara a cikin aljanna, saboda haka kai sallah domin ubangijinka kuma ka soke baiko, wato soke raƙumi, sai ka bada godiyar Allah akan wannan ni'ima ta hanyar yin sallah saboda shi kadai, kuma kai yanka sabanin abinda mushrikai suke aikata shi na neman kusanci ga gumakansu da yankan. Lallai mai aibanta ka shine mai yankakkiyar albarka, lallai mai kinka to shine abin yankewa daga dukkanin alheri. Abin mantawa wanda in za a ambace shi ne da mummuna.